Jesus said
in St. John 3 verse 14,
yes,
as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man, Jesus, will be lifted up, that anyone who believes in him will not perish but have everlasting life. Jesus is the one to look up to today for you to have healing and life. Now the word says, Jesus bore our diseases. He took our pains. Was wounded because of our crimes. The discipline that makes us whole, complete, healthy, fell on him. There's a currency you can use. There's money that you can use to buy.
Akwai wani kudi da kake iya amfani da shi da daren nan yau domin ka karbi war kasuwarka.
What is that legal tender for healing?
Menene wannan dan aninin da kake bukata domin war kasuwarka?
It is the promise of healing payment recognized by the law of God.
Shine alkawali na biyan tamani na war kasuwa wanda Ubangiji da kansa yake sane da shi.
It is valid for curing all sicknesses, for claiming healing or preventing sickness.
Yana da ampani domin mutun ya karbi warkasuwarsa ko kuma ya kare kansa daga rashin lafiya.
I'm talking about some money you can use, like you take money to supermarket to go and buy food, to go and buy clothes, to go and buy gold, to buy anything you want. There is some money you can use, and you will go and you can use it to get cure for any sickness. You can use it to prevent sickness from touching you, and you can use it to obtain any kind of healing.
Akwai kudi wanda kake iya dauka ka je kasuwa da shi domin kai sayayyen da kaga dama, sannan a wata fanni ta akwai kudin da kake iya dauka domin ka nemi war kasuwanka, ka karbi war kasuwanka, ka sami abin da kake bukata da shi ta wajen wannan kudi.
Such promissory note is backed by the power of God who created all things and is able to restore whatever has been damaged or destroyed to original condition, as it is written in the covenant.
Haka nan ya kasance akwai nasosi wadanda Ubangiji ya bada goyon baya ta fannin bada warkaswa, kamar yadda yake a rubuce, yake rubuce a cikin tsari na dokarsa.
Every money you are spending is only spendable because there is a law that makes it to have the power that it has. Can you give me any notes there? 500, 1,000. Just give me anybody who has money. Just give me any note, any currency, any denomination. 500, 1,000, anything, just give me one. Thank you very much. If you go into the law of Nigeria, this is 1,000
Naira.
There is a law that is written and signed by the president, approved by the Senate, that makes this paper you are holding equivalent of 1,000 Naira, which that makes it 1,000 Naira, able to buy anything that is worth 1,000 Naira or less.
Wannan takardar kudi wanda ya zama dubu daya iko cewa kana iya amfani da shi ka sayi abin da kake iya saye wanda yayi daidai da yawan kudin dubu daya.
At the same time, if you owe anybody 1,000 Naira or you have taken something worth 1,000 Naira from the person, the law compels the person to receive this paper from you in lieu of what you have taken from him.
Kuma haka ya kasance a cikin wannan dokar, idan har wani na binka bashi, a ce yana binka bashin dubu daya, dokar ta bada izini da cewa mutumin nan ya zo gare ka kuma ya zama dole gare ka ka biya shi daidai wannan kudin.
How much is a plate of rice? One plate, one mudu of rice. Yes, how much is it?
Now ne mudun shinkafa.
Yes. Eh? 350. So how many of it will this one buy?
Now one nan kudin zai
3. If you beg them to beat it down, they will accept three. Am I right? They can accept three. The person says, okay, since you are buying three, okay, bring 1,000. Now, if you take somebody's three plates of rice, and the man said, return it. He says, sorry, I've used it for Christmas. And he take you to court. And you say, I give you 1,000. I say, I don't want to. You must bring me my rice. No, the law demands that if the value of that rice is 1,000 naira or less, the person, if it's in this Nigeria, should be settled with this money because you don't have another rice. And he should be contented with the money. That is a law that has made this paper to have the value. It is the law of Nigeria, approved by the Senate, signed by the President. That is why this money has that power.
Kazalika, idan ya zamana da cewa ka je wajen mai sayar da shinkafa, sai ka je ka dauki mudu shinkafa wanda ya wuce karfin wannan 1,000, kana kokarin wucewa da shi, yana cewa mai domani don saboda kudin nan bai cika ba, ya zama wajibi ne ka mai domai don saboda kudin ka bai iya sayen ainihin abin da mudojin shinkafan nan ke bukata. Haka nan ya kasance bisa ga dokar Najeriya da cewa da wannan 1,000 kana iya sayen abin da ya zama daidai da kudin ka, ba abin da ya kasa ko kuma ya fi wannan 1,000 ba. Kuma ya zama cewa a wannan 1,000 shugaban kasar Najeriya ya sa hannu, majalisar dattibai sun sa hannu da cewa an ba da izini ga wannan 1,000 da cewa ana iya amfani da shi domin sayan.
If you take this money to Germany, hello, and you bring it out, and you say, I want to buy one Coke, one bottle of Coke, they will look at it, they will drop it. Say, oh God, this is not money. Because in Germany, there is no law that gives this paper that value. And the authority of President Jonathan and the Senate of Nigeria does not cover Germany. So there, this has no value. So you can see that this paper is useless paper, except where there is a law that makes it powerful. The promise of healing has been made powerful because the God who created heaven and the earth, who created your body, said, by the stripes of Jesus, you are healed. Somebody shout hallelujah.
Hallelujah. Idan ka dauki wannan 1,000 ka je kasar Jamus da shi, sai ka je wajen masu saida Coke, sai ka ce a bani kwalba daya na Coke, sai ka miƙa masu 1,000 nan. Abin da za su yi da sun dube shi kawai za su yadda shi kasa, don saboda bai da amfani gare su, domin izini na shugaban kasa Goodluck Jonathan da majalisar dattibansa iyakacin izinin ko kuma ikon a nan Najeriya ne kake yi amfani da shi. Amma idan ka je da shi kasar Jamus, bai da amfani can. Saboda haka yake a cikin tsari da Ubangiji ya yi, ya riga ya ba da
tsari na
warkasuwa ta wajen kalmarsa.
And for this paper to have an international value that can be cited against the wealth of other nations of the world, the government of Nigeria has an equivalent backup for all the money we spend in gold or in oil. It is against that value that the Central Bank of Nigeria can print this paper and give it the power it has in Nigeria. When you begin to print the paper without adequate backup in the international market, you will find that Nigerian money will not be able to buy anything again. That is why when countries like Zimbabwe and Co., they started printing plenty paper, and they were scattering it everywhere. When they now said, what is the value of this paper? It came to pass that 10,000 naira cannot buy one bottle of Coke. Because there is no gold, treasure, or other recognized international valued commodity to back up the so-called wealth. Listen to me. For healing to become effective, God gave a backup for it. And the backup is that Jesus took our infirmities and our diseases upon himself. His body was lacerated. It was broken and bruised. And because he had suffered affliction and pain on our behalf, so there is a backup provision that anytime you need to be healed, you can say, Jesus, 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 in your name, I am taking my healing. Somebody shout hallelujah.
Hallelujah. Kafin wannan kudin ya zama da amfani har ya kai kasan waje cewa ana iya amfani da shi. Sai ya samu goyon baya wanda sauran kudaden duniya suka samu goyon baya daga izini wanda ya shafe duka kudaden da ake amfani da shi a wannan kamar yadda ake amfani da shi da haka wannan kudin zai zama da amfani shi yasa ya zama haka ya kasance ta wajen warkaswa ubangiji ya bada goyon baya kuma goyon bayan shine ta dalilin wahalar da almasihu ya sha shine ta wajen haka muka samu warkaswa da cewa duk lokacin da kake cikin matsala ta fannin koshin lafiya ka juyo ga almasihu ka koka gare shi kana kira bisa ga sunansa Yesu 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 ko zai cece.
The reason why you are going to be healed today is that there is a legal tender.
Dalilin nasa zaka samu warkaswa a yau shine don saboda akwai tanadi.
There is a written document concerning your healing.
Akwai rubutacciyar wasiqa game da warkaswarka.
And today you will take your healing.
Kuma yau din nan zaka karbi warkaswarka.
That is why the scripture says at the mouth of two or three witnesses a document or a testimony shall be established.
Shi yasa litame sarki ke cewa a bakin mutum biyu ko uku kowace kalma ko kuma kowace rubutacciyar kalma za ta zama tabbatacciya.
Let me hear you say amen.
Bari in da kun ce amen.
Another amen.
A kara cewa amen.
Today
yau din nan
the God of heaven will prosper you.
Ubangiji na samaniya zai albarkace ku.
The God of heaven will heal you completely.
Ubangiji na sama zai warkar da ku cikakke.
Nothing will stop your healing.
Babu abin da zai dakatar da warkaswarku.
I said nothing will stop your healing.
Na ce ba abin da zai dakatar da warkaswarka warkaswarki.
Your faith is very very important.
Ban gaskiyarka yana da muhimmanci ainu.
I have gone all this way because I really want you to take your healing.
Na zagaye duk wadannan wuraren don saboda bani so ku karbi warkaswa.
I want you to take your healing.
Don saboda ina so ku karbi warkaswa.
I don't want you to go home without your healing.
Bani so ku koma gidaje ba tare da warkaswa ku ba.
And the devil will not rob you.
Kuma ya zama cewa
shaytan, I say the devil will not rob you.
Ya zama cewa shaytan,
in the name of Jesus. Tell yourself the devil will not rob me.
Gama kanka shaytan ba zai hana ni.
Say it loud and clear.
Shaytan ba zai sace.
Say it again.
Shaytan ba zai sace.
Say it one more time.
Ku kara fadi.
Say it again loud and clear.
Sace fadi da kyau da kyau.
Say I will surely take my healing. As God has provided for me, I receive the divine influence to possess my possession. In the name of Jesus, I will take my healing as God has ordained. Let me hear you say amen. Your faith in a divinely valid legal document is your procurement power for divine healing. It is your legal tender to acquire. It is your legal tender to acquire your healing now.
Aikin bangaskiya ko kuma karfin bangaskiyarka ga yaddan abin da ya zama rubutacce a cikin wannan wasikar da ke magana kan warkasuwarka shine shiri da kai na karban warkasuwarka kuma kana iya karban shi.
God's word is law.
Kalmar Ubangiji
is law.
Doka ne.
The word of a king is law.
Kalmar sarki doka ne.
See, if a king wakes up and say, ah, how I wish that there is a road here.
In sarki ya tashi yanzu tsaye sai ya duba ya ce kai da dai a ce akwai hanya a nan wuri.
All his lieutenants will look, say the king wishes that there is a road. They will start planning for a road.
Duka mukarabansa za su miƙe tsaye su shiga shawarce-shawarce ga junansu da cewa mai girma ya ce ya kamata.
God's own is not a wish. He said, I will that no sickness will touch you. That is more than a wish.
Ubangiji nasa ba wai fata yake yi ba. Abin da yake cewa shine nufi na ne ku zauna cikin koshin lafiya.
Once God has said, I don't want you to be sick. I will not allow you to be sick. That is final.
Muddin Ubangiji ya ce ba ni so ku kamu da rashin lafiya. Bani so ku zauna cikin rashin lafiya ya tabbata.
The moment you assent to the word of God and you repent of your sin and accept Jesus Christ as your Lord and Savior, believing that he took your sin upon himself to give you life, to give his own righteousness, you become a covenant child of God, redeemed and justified by the blood of Jesus.
Da zaran ka miƙa rayuwarka ka karɓi Yesu Almasihu ya zama mai cetonka kuma ka miƙa kanka tamkar gare shi ka samu ceto daga gare shi a lokacin nan Ubangiji ya saka naka a cikin alƙawarin warkasuwarsa.
Listen to me. All you need is to become a child of God.
Abinda kake bukata a rayuwarka kawai shine ka zama dan Ubangiji.
An obedient child.
Da mai biyayya.
A child that follows the father.
Dan da ke bin ubansa.
A child that does what the father wants.
Dan da ke yi abinda uban ya ce yayi.
The moment you accept the word of God,
da zaran ka karbi kalmar Ubangiji,
and you repent of your sin,
kuma ka tuba daga zunubanka,
and accept Jesus Christ to be your Lord and Savior,
ya zama mai cetonka, mai tsirar da kai.
The moment you believe that it was because of your sin that Jesus died,
da zaran ka yadda da cewa dalilin zunubanka ne Yesu ya mutu,
and when he took your sin, he gave you his own righteousness,
kuma da ya dauke zunubanka ya miƙa maka adalcinsa,
you become a covenant child of God.
Ka zama da alƙawari na Ubangiji.
The covenant that makes you a child of God was sealed with the blood of Jesus Christ.
Alƙawarin da ya tabbatar da kai zaman dan Ubangiji da jinin Yesu ne aka hatimce shi.
The thing is more than promise, fam. Yarjejeniya, it is stronger than promise. It's covenant.
Yarjejeniya wanda ya tabbatar da tsiranka ceto.
It is completed with blood.
Da jini ne aka.
It cannot be reversed. As long as you believe in Jesus, you are a child of God.
Muddin kai imani ka ba da gaskiya ga Yesu Almasihu ka zama dan Ubangiji.
John 1:12 says, as many as receive him and believe in him, they are given power.
Yohana sura 12:12 yace iyakar wadanda suka karbe shi gare su an ba su iko su zama yayan Ubangiji.
Galatians 3:26, you are all sons of God through faith in Jesus Christ.
Galatians 3:26, dukanku yayan Ubangiji ne ta wurin ban gaskiya cikin Kristi Yesu.
John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him will not perish but have everlasting life.
Yohana 3:16, gama Ubangiji ya kaunar duniya har ya bada makadaicin dansa domin dukan wanda ke bada gaskiya gare shi kar ya lalace amma ya samu rai madawwami.
John 20:31, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name.
Yohana 3:31 yana cewa Almasihu ya zama matalauci don saboda ku samu azurta ta wajen mutuwa.
It is written that you may believe that Jesus is the Christ.
Gaskiya ne da cewa bada gaskiyar cewa Yesu shine Kristi ya zama
wani, and that he is the Son of God.
Cewa kuma shi dan Ubangiji.
Those who don't want you to have eternal life, they will tell you a lie that Jesus is not the Son of God. They will tell you that Jesus did not die. They will tell you that Jesus is not the Messiah. They will tell you the Messiah is yet to come. But the truth is that Jesus Christ is the Son of God. He is the Messiah. And those who believe in his name have life.